بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي وسلامة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فصل الرابع عشر والعشرون في فصلنا عشرون دهود. إمام كتشوا رحمه الله تعالى صفات الأنبياء والرسل عليهم السلام suffar annabawa da manzanni amincin Allah ya tabbata gare su. Yace ilam wa faqana Allah wa iyaka, ka sani Allah mana game da takatar da kai. Anna sifata jami'al anbiya'i wa rusul, cewa dukkan siffofin annaba gaba daya da mursalai salawatullahi alaihim min kamalil khaliq, na daga cikin kamala ta halitta, wa husnul sura, da kyakkyawar sura, wa sharafin nasabi, da kyakkyawan nasaba, min kamalil khaliqi, cikar halitta. Babu wani annabin da aka aiko wanda ba cika halitta gare shi ba, ko gurgu, ko mai ido ɗaya, ko mai kawa ɗaya, duka babu annabin da yake da nakasa cikin sura halitta jikin shi. Wa sharafin nasabi, wa husnul khuluqi, da kyakkyawar hali, wa jami'ul mahasin, da dukkan wani abun kyau. Hiya hazihi siffa, su ne wannan siffofi. Li annaha sifatul kamali, dan siffa ce ta kamala. Wa tamamul bashari, da cika ta ɗan adam. Wa jami'ul mahasin, da dukkan wani abubuwa na kyau. والفضل للجميع لهم دفر لا غباكي ديا تبت غاري سو عليه الصلاه والله عليهم اذ رتبتهم اشرف رتب دان سبب داوكك سو ايتچه مفي درجه داوكك ودرجاتهم ارفع الدرجات الدرجه سي ايتچه مفي داوكك الدرجه ولكن فضل الله بعضهم على بعض سيدي الله في بانغارن سو اكن بانغاري الله يكي تشا cikin suratul baqara tilk ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa annam manzanni mun fifi ta bangaren sa akan bangare wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin, haqiqa mun zabe su abu sasani kuma akan talikai gabaki da. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwal zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamar laylatul badr, farkon jama'ar da zasu shiga al-janna suna kan sura ta farun wata lokacin da ci daren ya cika hasken shi. Summa qala akhir al-hadith, sannan sai a ƙarshen hadisin yake cewa ala khalqi rajulin wahidin, akan halitta ta mutun daya, wani behi wani ba, ala surati abihim adam alaihi salam, akan surar baban sa adam alaihi salam, duluhu 60 zira, tsawon shi shine zira'i 60 fi sama'i asama. Wa fi hadisi abi huraira, dan saboda tsawon annabi adam zira'i 60, kaga tsawon ba kadan bane, yasa saboda annabi hadisi muslim ya ce walam yazal al-khalqu yansaqiyan qus hatta al-an, tun ayi shi ba gushe ba halittu na dan adam, ragewa ne suke har zuwa yanzu, yan kowane karni ragewa ne suke. Yace wa fi hadisi abi huraira, cikin hadisin abi huraira Allah radda shi, yace ra'aytu Musa fa idza huwa rajulun darbun rajulun, yace naga annabi Musa alaihi salam, sai gashi mutun ne wanda ya kasance mai jiki tsaka-tsakiya, shine darbun, ba raman me ba, kuma ba wanga ba, ba mai kiba ba wanda ta wuce misali. Yace rajulun, mutun ne mai kan shi asarce, kai ne asarce, ba gashi wanda yake tumurmur ba, shine rajul. Akana, wanda yake mai dogon karan hanci, ka annahu mai rijali shanu'a, yana kama da mutanen azu kabila azu da shanu'a, kabila ce a Yaman. Wa ra'aytu Isa, naga annabi Isa, fa idza huwa rajulun rab'a, sai kasance mutun ne tsaka-tsakiya, ba tsawo ba dogo ba gajere ba, irin sufar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, shi rab'atu min dula aqrab, kasiru khailan alwajh, ya kasance mai yawan abun nan ne, dan dasu ne a huska, das baki, kamar da irin dasken da ke hutuwa a baki a wani gurin jikin mutum ko wani, to ya kasance shi yana da wannan. Ahmar, yana da ja, ka annama kharaja min dimas, kamar ya hito daga hammam dush. Wa fi hadisin akhar, ma'ana yana cikin tsafta da tsarki da kyau, kamar ka ce yanzu ya hito daga wannan bandaki, ya hito wanka. Wa fi hadisin akhar, wani hadisin yake daban yake cewa mubaddan, ya kasance mai dan fararren ciki ne, misali saifu kamar takobi. Kale yake cewa wa ana ashbahu waladu ibrahima bihi, ni ne mafi kama cikin diyan annabi ibrahim da shi, saboda salsala annabi sallallahu alaihi wasallam ai tana kaiwa ga annabi ibrahim matsayin baban shi yake. To duk cikin diyan annabi ibrahim da ayyu hazawa annabi ba ayi ba wanda yake kama da shi sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kala fi hadisin akhar, fi sifatu musa, a cikin wani hadisi daban cikin sifa ta annabi musa yake cewa ka ahsani ma antara, in yana kama mafi kyan abinda ka taba gani, min udumin rijal, daga cikin mazaje jajaye, haka sifar annabi musa take. Wa fi hadisi abi huraira, kaga duka da yana nihin yana siffanta annabawa da kyan siffa ta gangar jiki ma da kuma cikin halitta. Cikin hadisin Abi Huraira Allah ya rike cewa ma ba sallahu ta'ala min badilu din nabiyyan illa fi zurwatin min qaumihi. Allah bai taba aikowa ba wani annabi bayan annabi Nuhu sai cikin yana cikin daukaka daga cikin mutanen shi cikin babban guri ba wanda zai fito su rika cin mutuncin shi ba. Wayruwa ana rawaitawa fi sarwatin yana cikin yawa ai kasara wa man'a yana cikin yawa da kuma samun kariya. Allah yana hudu kowane annabi cikin gidan da yana da kariya ba wanda ya sai ci mutuncin shi. Kama annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai suna so su cutar da shi amma in suka kalli inda ya fito Abu Dalib ko a cikin jahiliyyar manyan mutane ne ba kaskantattu. Wa haka Tirmizi an katada Tirmizi ya yi hikaya daga katada wa rawahu daruquni ya rawaito daga hadisin katada Anas daga Anas yake cewa ma ba sallahu nabiyyan illa hasanul wajhi. Allah bai taba aiko wani annabi ba sai ya kasance mai kyakkyawan huska hasanu sauti mai kyakkyawan sauti. Wa kana nabiyukum ahsanuhum yadda haka annabin ku shine mafi kyan su wajahan wajen huskawa sanu musautan shine mafi kyan sauti sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa fi hadisi Hiraqal a cikin hadisin Hiraqal yake cewa sa'altu wa sa'altu kana tambaye ka annasabi game da nasabar shi fa zakarta annahu fikum zu nasab ka ambata cewa shi ma abocin nasaba ne a cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kazalika rusulu tub'asu fi ansabi qaumiha haka manzanni ake aiko su cikin nasaban mutanen su mafiya nasaba. Wa qala ta'ala fi ayub Allah yake faɗa cikin annabi ayub inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi mai hakuri ne ma dalla da wannan bawa mai mai da lamarin shi ne ga Allah. Wa qala ta'ala Allah yake cewa yayi haya khuzul kitaba bi quwa ka riki littahi da ƙarfiya kai annabi haya. Wa qulu yana cewa ila qawlihi yawma yub'asu hayya anna Allah yubashshiruki Allah yana baki labari bi haya da annabi su yubashshiruka yana baka labari bi haya da hayya musaddiqan mai gaskatawa bi kalmatin min Allah ga kalmar ta Allah wa sayyidan kuma shugaba ne wa hasuran kuma wanda bai zai kema mata wa nabiyyan min salihin wanda yake annabi ne daga cikin salihai. Wannan sufa wa hasuran ina ga wannan zai je gaba yayi magana a gare ta cewa wanda bai iya zunkema mata saboda aibu ne amma a gaba mallan zai mishi bayani ko can baya yayi ne ko anan gaba zai yi baya yayi ne yayi ko yawa yayi sharhin magana. Kuma kala yake cewa inna Allah hasdafa Adam lalle Allah ya zaba annabi Adam wa Nuhan da annabi Nuhu wa ali Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim wa ali Imran da iyalan gidan annabi Imran iyalan Imran duka an ce al hadda shi mutunan ya shiga ciki al fulan al fulan. Wa kala fi Nuhan cikin sha'anin annabi Nuhu wangakin al in za a ce in babban mutun ne za a nasaba famin shi a ce al fulan al sultan al ra'is al kaza amma an ga magarin mutane ya ce ahal ahal fulan sa ha babba inda aka ce ahal to babban mutun ne mai matsayi a cikin jama'a. Innahu kana abdan shakura ce balle shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya. Inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu Allah yana baki albashar da kalma da gare shi ismuhu almasihu Isa ibn Maryam sunan shi almasihu Isa dan mar har zuwa salihin. Wa qala Allah yake cewa dai wa qala inni abdullah atani alkitaba ja'alani nabiyya har zuwa karshe dai ya ayyuhal ladzina amalu la takunu kal ladzina azamu Musa kuma su imani kar ku zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa suka ce goyewa gare shi. Fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi ga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha a wajen Allah ya kasance mai girman daraja ne. Al-aya aya har zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana Musa rajulan hayyan sittiran annabi Musa ya kasance mutun ne mai tsananin kumiya kuma mai suturce kanshi. Ma yurami shazri shay'an istiya ba a ga wani abu ko kadan a jikin shi saboda kumiya. Wa qala ta'ala anhu yake faɗa dai Allah fa wa habali rabbi hukuman Allah ubangiji na bani hukunci. Wa qala fi wasu jama'atu minhum Allah yana ba da labarin sufa wasu jama'a daga cikin su yace inni lakum rasulun amin ni a gare ku manzo ne kuma amintacce. Inna khayra man ista'jarata alqawil amin duka wannan sufofin annabawa ne da aminci da amana kaza kake cewa mafi alkhairin abinda zaka dauki dan kwadugo shine mai karhi kuma amintacce. Wa qala ta'ala Allah yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yadda ulul azmi cikin manzanni suka yi hakuri. Wa habna la Isa ka wa Yaquba kullan hadaina dukkan su mun shiryar da su ga annabawa ne ha inda ake cewa bi hudahu muqtadi da ku shiriye su ce kamata kai koyi. Fa wasafuhum bi awsafin jamma min salahi wal huda sai Allah ya sufanta su sufofi masu yawa na nagarta da kuma shari'a wal istiba'u wal hukm da kuma zabi da hukunci wa nubuwa da annabta shine alake cewa basharuhu bi gulamin alim suka bashi albashar da mu yaro wanda yake masani kaga annabin Allah ne sufar sani wala karfa ta na qabla hum qaum fir'auna hakika kahin su mun fitini mutanen fir'auna yace wa ja'ahum rasulun karim kaga rasul ne karim har zuwa cewa amin sa tajirini insha Allah min asabirin kaga asabar wa qala fi isma'il cikin annabi isma'il aka ce cikin sha innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya a cikin annabi Musa aka ce innahu kana mukhlasan cikin sura Sulaiman annabi Sulaiman aka ce ni'mal abdu innahu awwab wa qala ke cewa zikr ibadana Ibrahim wa Isaaq wa Yaqub ulul aid wal absar ma abuta qari kuma da basira azuwa hada al akhyar ni'mal abdu innahu awwab sanne ce wa shararna mulkahu wa atayna wal hikmata wa fasala al khidab muka karfafo mulkin shi kuma muka bashi hikima da rarrabewar zance cikin sha'anin annabi Yusuf yake ce ajalni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni akan taska ta kasa kuma ni hafiz ne mai tsananin kiyayewa ne kaga fa'il akan siga ta mubalaga kuma alim masani sa tajrini insha Allah sabiran wala asilaka amra sa tajrini insha Allah min as-salihin wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an Shu'aib yake cewa ba ina nihin in saba muku ba cikin hanin da nake muku in hana ku ku hanu kuma ni in aikata in uridu illa li salaha mastadatu ba abinda nake ni sai gyara mutakar iyawata waludan ataina hukuman wa ilma annabi ludun bashi hukunci da ilimi wa qala yake cewa innahum kanu yusaruna fil khairat sun kasance suna rigai-rigai wajen aikata alkhairi na'am to ban sani ba daga gare ku ne
wannan karatu da ne na tsadan ne kan takarda da ce
san da ayoyi ne yanzu
takarda da ce
da ayoyi ne
take
ta takarda da gaba ayi ba sai a tsaya kenan gobe sai a yi da tsari wai bayan Allah madaukin sarki bayan annabawan da duk suka zo bayan annabi Lut daga gare shi wanda suka zo bayan shi ga akai bincike kuma za a ga su wane ne suka zo daga bayan shi azawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan nan sai a kwana nan gobe insha Allah sai a yi da sashi to shi